An zargi Aisha Hua da kasancewa ɗaya daga cikin masu hannu dumu-dumu wajen gurbata muhalli sakamakon hakar gwal ba bisa ka'ida ba, musamman a yankin Ashanti na ƙasar Ghana. Tun da farko an kama ta tare da tisakiyarta daga shekarar 2018, bayan da babban mai shigar da kara ta gwamnati ya yanke shawarar dakatar da shari'ar da ake mata, inda ake zarginta da aikata laifukan hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Sai dai kuma rahotanni sun nuna cewa ta sake shiga ƙasar ne domin ta aikata irin waɗannan aika-aikar da ya sanadin korarta daga ƙasar. A watan Oktoban shekarar 2022, Attorney General ɗin ƙasar ya yanke shawarar gurfanar da ita a gaban kotu bisa laifin da ake zarginta da shi kafin korarta, da kuma wasu da ta aikata tun shigowarta a ƙasar. A cikin tuhumar na baya-bayan nan, masu shigar da kara sun ce Aisha ta samu izinin hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a wani gari mai suna Bipotentin da ke gundumar Amansiya ta Yamma na yankin Ashanti. Sannan kuma tana gudanar da wani kamfani mai tallafawa masu hakar ma'adinai tare da ɗaukan 'yan ƙasashen waje aiki ba bisa ka'ida ba, da ma shiga ƙasar bayan an haramta mata aiwatar da hakan. Aisha Hua ta musunta aikata waɗannan laifuka, kuma lauyoyinta sun buƙaci da a ta sakiyarta zuwa China maimakon a ɗaure ta gidan kasu, abinda alƙalin wannan kotu mai shari'a bai amince da ita ba. Bayan zartar da hukuncin, mataimakin Attorney General ɗin ƙasar ya faɗa wa manema labaru cewa ba wannan kaɗai ne karar da ya shigar na masu hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba, kuma za su ci gaba da aiwatar da hakan har sai an kawo ƙarshen wannan ƙazamin aiki.
Those who have gone contrary to our laws respecting mining will be dealt with.
Masu ruwa da tsaki ta fannin hakar ma'adinai sun yi farin ciki kan wannan mataki da kotun ta ɗauka. Armiyau Usama na ɗaya daga cikin masu fafutukan yaki da masu gurbata muhalli a ƙasar.
Matakin da gwamnati ya duk an yanke, kuma ya kasance ita wannan mata Aisha Wang wata take-taken da ta zo ta yi cikin Ghana kan anyan galamse da illegal mining da shigowa cikin garinmu ba wai kan anyan da ya kamata ba. An ba ta shekaru 4.5. In ka duba Assad, July 20th, 2022, an yi kamin Chinesawa ina ga suna fin 100, amma Assad wannan lokacin ka duba cikin prisons in Ghana duk baki daya ka sami Chinese prisoners biyu kawai ke ciki. Shiyasa ita wanga Aisha Wang da aka ne aka sa mata suna Galamsin Kimping, hanyar da aka bi da ita nan ya surutar da waɗanda ke fatan su bi kan wannan hanya ko waɗanda ke wannan. Shiyasa matakin da gwamnati doki na ga mai kyau ne.
Shi kuwa Faisal Ismaila, mazauni a yankin Amansiya da hakar ma'adinai ke ci gaba da gurbata ruwan shan su, ya ce
kaga wannan yau abinda aka yi mashawarin ga shimci alhamdulillah, saboda irin masifa da muke gani a cikin lamarin wurin ruwan shan mu. Yanzu ma akwai wasu ma ƴan gona ma da kan suna kuka saboda suna su shuka abinci karshe, wallahi ba su samu abincin kan da suke dai suro musu kan da suke so. Saboda shi yau abinda aka yi mashawarin ga sun ce duk wani mai kishin kasa, wallahi gode ma Allah, da kuma ƴan citizen da suke aikin mining ya zama musu lesson.
Rahotannin baya-bayan nan da hukumar kula da gandun dazuka ta kasar Ghana ta fitar sun nuna cewa Ghana ta yi asarar gandun dazuka kusan hekta 5,000 a cikin dazuka 34 saboda hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba tun shekarar 1989 da gwamnatin Ghana ta samar da dokar hakar ma'adinai a kananan filaye. Kasar ba ta fuskanci matsala mai girma na gurbata muhalli ba, sai da wasu ƴan ƙasashen waje musamman Chinesawa suka shiga sana'ar taɓarauniyar hanya, abinda ya janyo mummunan tasiri ga muhalli tare da tattalin arzikin ƙasar. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.